أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dukkanin dangi na Yahu da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na kan yake kafada, wanda muka saba gabatar da littafin Jami'ul Mutun, wanda mun kare kitabut tauhid. Yanzu muna cikin kashfu shubahat, wanda yau insha Allah muna 21 da watan Safar, yani wata na biyu a kalandar mu ta musulunci, shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon sira ran jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 6 da watan September, wata na 9 shekara ta 2023 miladiya. Insha Allah, kamar yadda muka faɗa wannan littafi mai albarka Jami'ul Mutun na Sheikh Abdul Wahhab, malami na tauhidi, malami na aqida, littafi ne da ya tattaro littattafai da yawa a ciki, wanda idan muka manta ba mun kare kitabut tauhid tun daga farko har zuwa ƙarshe. Yanzu kuma mun shiga kashfush shubahat. Kashfush shubahat wannan darasi ne na biyu a cikin littafin. Yanzu shi kashfush shubahat yayi shubaha, kamar yadda muka faɗa, shi Sheikh Abdul Wahhab sai ya kama magana ƴan bid'a, kuma sai ya kama magana ahli sunna ya warware ma magana nan ta ƴan bid'a. Dan so da dama sai ka samu dan bid'a sai zo rikita ka, sai ce kuna ce haka za to kazan nan ya zaka ce. To shi Abdul Wahhab shi zai zama shine mai magana, kuma sai ya baka amsa, kenan ga warwara. To insha Allah yau zamu tashi a ne wa haza tauhidun, wannan shine tauhidi, huwa ma'ana qaulika shine ma'anar maganarka da zaka ce la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Fa innal ilah, shi ilah abun bauta Allah, indahum a wajensu, huwa allazi yuqsadu shine wanda ake nufa, li ajli hazil umur saboda wannan al'amurka, sawa'an diddi ne kana malakan ko mala'ika, ma wa'insu suna kiran shi suna maida shi Allah, aw nabiyyan ko annabi, aw waliyan ko wani wali, aw shajaratan ko wata itaciya, aw kabaran ko kabari, aw jinniyan ko kuma masu kiran aljani. Lam yuridu bisniha annal ilahu huwal khaliq, ilakin nan da suke kira aljani, da suke kiran dutse, da suke kiran mala'ika, ba suna neman ba lalle su ne suka yi halitta. Ina fata muku annal ilah, suna cewa wannan Allah da suke kira huwal khaliq, bisnin cewa shi ya halitta, ar-raziq shine mai arzuta, bisnin wannan al-mudabbar bisnin al-mudabbir, mai zartar da lamarka bisnin haka. Me yasa? Fa innahum su ya'lamuna, sun san anna zalika lillahi wahdahu, halitta Allah kadai yake, arzutawa Allah kadai yake, zartar da lamarka a kawo dari a kasan yi Allah kadai yake, sun san da haka. masu kiran aljani, masu kiran mala'ika, masu kiran annaba ba suna neman ba aljani da mala'iku su suka halici sama, ba su suna neman ba su suka halici mutane, ba suna neman ba su suke kadari, a'a sun yi duka wannan Allah yi, sai dai suna kiran su ne wai dan su kusatar da su zuwa ga Allah. Yi ko masu kiran annabi Isa ma ai haka ne, ashe yanzu haka masu bautawa shehunne suna ce ai shehunne waliye ne, su zo kabarin shehu suna kiran shi suna shehu ni ma na zo a taimake ni, ba suna neman shehu ba shi ya halicci sama, ba suna neman ba shi yake karuwa, sun san ba bai sabe a suna cewa ya kusatar da su zuwa ga Allah shi ai ya iya hudi ma Allah su kuma su hudi mai, to wannan bauta ce. Ashe galibin mutane da suke kiran shehunne sai su ce a mun san shehu ai ba shi bai halitta ba shi yake karuwa ba a bashiya da ce ba muna kiran su ne don su kusar tabbatar zuwa ga Allah. To kafiran ma wa'incan su da kan suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, sai Abu Jahil ba su Utba bin Rabi'a sai Shayba bin Rabi'a can suke a muna kiran Lata da Uzza don su kusatar mu zuwa ga Allah, amma mun yarda Allah shi ya halitta sama shi ya halitta kasa. Kafiran da sun yarda da wannan kai hannu yanzu ma ina tabbatar ma Allah ne ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulanna wala in sa'altahum man nazala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa basafiya min kulli dabba la yaqulanna da zaka tambaye su ahalici sama ta za su ma wa ake sauko ruwa daga sama Allah, amma bisu yarda ba abotawa Allah shi kadai irin abotawa Allah kuma a bauta ba gumki ko abotawa Allah a kiraye annabi Isa. Yo ai Kirista yanzu ma fa a yanzu da nake ma wannan magana Kirista ya yarda da Allah akwai Allah kuma shi ya halicci sama shi ya halicci kasa, me yasa Kirista ya zama kafiri kiran annabi Isa? Sai ce Yesu a taimake ni, Yesu a agaza mini. To kenan menene ya yanzu kafiri? To sai kai ne yanzu dan kana musulmi ka kirayi shehu kuma ka ki zama kafiri, kai ma kafiri. Ina fata mun mallai yace fa innahum ya'lamun sun yi sani anna zalika lillahi wahdahu duka halitta Allah kadai yake kama qaddamtu laka kama yadda na gabatar ma wa inna ma yu'minuna bil ilah suna nufa ne da ilah abun bauta ma ya'nil mushrikuna abinda yanda mushrikai suke nufa fi zamanina a cikin zamanin mu yanzu mushrikan mu bi lafzi sayyidi sai su ce shugaba sai su ce sayyidina yani Sheikh Abu Ahmad Tijani sayyidina Sheikh Inyazi sayyidina wannan kalmar ta sayyidina da suke kawa suna nufin shugaban mu bai ba mu kariya bai ba mu taimako. Fa atahum annabi sallallahu alaihi wasallam su wa'incan mushrikan annabi ya zo musu yad'uhum ila kalimatut tauhid yake kiran su zuwa kalma ta tauhidi wajiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah. Annabi ya ce kawai ku ce la ilaha illallah, wai ka san da ka mutane suke cewa an halicci sama da ƙasa dan annabi Muhammad, babu da shi an halicci wuta don annabi, an halicci mutane don annabi, an halicci aljanna don annabi, an halicci komi don annabi. Ina aya? Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, me liya'budun la ilaha illallah, ba a halicci komi ba da sama da ƙasa da wuta da aljanna sai don bauta Allah. Wace ce bauta Allah? Kalimatul tauhid la ilaha illallah. Sai yasa duka annaba da aka turo su a wannan kalmar su ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت kowane annabin yazo cewa yake abotawa Allah ne sace dawo. Sai sa malumai suka ce tun daga bakara hannasi ko tun daga fatiha hannasi duk tahiyyar da kai a cikin qur'ani sai la ilaha illallah ta so kadan aka yi tahiyya la ilaha illallah har a sauke qur'ani dan ka san dan wannan Allah ya sauko qur'ani kadan tahiyya kadan sai la ilaha illallah ta so wani guri la ilaha illallah so bi maza to tobi sai Allahu ya zo a ƙadisa bi ba suratul mujadala kowace aya akwai ismul jalala Allahu a wata ayan ma uku zai zo a wata ayan ma biyu zai zo yanzu dan misali kadan cikin suratul baqara a ita ce aya ta biyu a cikin qur'ani ko na ce mana fatiha baba ita bace a sura ta farko a qur'ani to a cikin ta akwai la ilaha illallah inda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu la ilaha illallah gare ka kadai muke bauta la ilaha illallah to muka bar fatiha yayin muje baqara ita ce sura ta biyu a qur'ani Allah ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum haka kadan a baqara dai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim la ilaha illahu arrahmanur rahim a baqara ke to in aka huta daga baqara in aka je ali imran aya ta farko a ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum hallo a cikin ali imran kadan za a yi tahiyya sai Allah ya ce huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illahu alazizul hakim to hallo a ali imran kan mu huta mu je kadan dai sai Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim anan shahidallahu la ilaha illallah so no ta zo so biyu to yanzu he mu bar ali imran sai mu je suratul nisa wanda ita ce sura ta uku a cikin qur'ani in ka fara daga sama ga fatiha ga baqara ga ali imran nisa sura ce ta hudu anan ma Allah yace ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ka la ilaha illallah Allahu la ilaha illahu wanda ya jima'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kaga Allahu la ilaha illahu wanda ya jima'annakum la ilaha illallah ta zo a suratul nisa ko to a bar nisa sai a je suratul ma'ida sai mu tsallake daga ma'ida sai al-an'am to al-an'am la ilaha illallah ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum allahu la ilaha illahu khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil a suratul an'am to daga al-an'am sai wata sura sai suratul a'raf to a cikin al-a'raf la ilaha illallah ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo la ilaha illahu Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu la ilaha illallah ta zo a cikin suratul a'raf to daga al-a'raf sai mu dan tsallake sai mu je suratul al-anfal now sai akramakallah now to usai malam akramakallah ya kawo amma to yanzu daga suratul an'am sai al-anfal daga suratul al-an'am sai al-a'raf daga al-a'raf sai al-anfal daga al-anfal sai suratul tauba to a cikin suratul tauba ma la ilaha illallah ta zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qalatil yahud uzairun ibnullah wa qalatil nasara masih ibnullah zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun sai Allah yace ubangiji subhanahu wa ta'ala yace subhanahu la ilaha illahu wa ta'ala amma yushrikuna kun ga a cikin suratul tauba to hallo karshen suratul tauba kin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu tazo ko bazo alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim to daga alara daga tauba sai yunus daga yunus sai hud daga hud sai yusuf daga yusuf sai ra'ad daga ra'ad sai ibrahim daga ibrahim sai hijr daga hijr sai nahal to daga nahal sai isra daga isra sai kahf to a cikin kahf la ilaha illallah tazo to daga kahf sai wace sai maryam to daga maryam sai daha to a cikin daha Allah ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akfa Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna can da ya tahiya sai ya ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri to wai nace mana yanzu mun zo rabin qur'ani in muka ce mu sauke ha qur'anin haka duk inda muka yi tahiya sai mun samu dan ka san dai ita Allah ya halice, dan ita Allah ya halice sama, dan ita Allah ya halice kasa, dan ita Allah ya halice aljanna, dan ita Allah ya halice wuta, dan ita Allah ya sauko Qur'ani. Shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kenan illa liya'budun la ilaha illallah. To duk da yadda zaka yi a cikin Qur'ani sai ka sabu la ilaha illallah. Dan ka san dai ita Allah halice sama dan ita. To shine mallaye yace فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كلمة التوحيد سي النبي يزو كيكرا متاني زوا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله إتتي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة أبند أكيني دوانا كلمة معناها معنتا لا مجرد لفظها باهو مجرد لفظ انت بكو كواتي دا بكا أما أيكي كبير بسرتا قاسا أكو واندا سي يتشي ما لا إله إلا الله كما يجي وجن بوكا sai ya ce ba na faɗi la ilaha illallah ba, kuma sai ya je wajen bokayo ba ta amfane shi ba. Shi ne ya ce la mujarradu lafziha, ba mujarradin lafzinta ba kawai da baki, kuma kai aikinka bai fasarta ta. A in ka faɗe ta da baki kuma aikinka ya rika fasarta ta, ba abin da yake, ba wanda za a bautawa sai Allah. Kun zo nan karɓar ba karɓar darajar ba gare ta. Ita ce annabi Musa, ka san shi ne zance ne da Allah. Annabi Musa ya ce ma Allah, Allah ba ni wani zikiri mai kwari. Sai Allah ya ce Annabi Musa ka rika la ilaha illallah. Sai Annabi Musa ya ce hawa ya Allah, kowa ma wadin la ilaha illallah, kowa yau so nawa ina wadin la ilaha illallah. Sai Allah ya ce Annabi Musa, yau da za a kawo la ilaha illallah a dora ta a suke yi, a kawo sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikin sama bakwai har mala'iku banda ni in ji Allah, da abin da ke cikin ƙasa bakwai, duk abin da ke cikin ƙasa bakwai a hada shi da abin da ke cikin sama bakwai a hada shi a dora a sike ni, a ka la ilaha illallah a dora a sike ni, da la ilaha illallah sai ta rinjaye su. Ashe ba karamar kalma ba ce? Ka san wani aka ce mai ya karka la ilaha illallah ya ce ya ba da Allah kai ma ni da nake son zikiri mai kwari, wani ya yi so ka bashi wani wurudi wanda zai je kwana dare ka ce ya a tsaye kuma ka kalli gabas kuma kar ka motsa. To he wai gani yake ana bukata ta yi ci abu kaɗan to karka la ilaha illallah la ilaha. Wal kuffar kafirai al-juhal jahilai ya'lamuna sun san, sun sani anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima, abinda annabi yake ni da wannan kalma sun sani, huwa ifradullahi ta'ala shine kadaita Allah bi ta'alluqi bihi da ratayuwa da Allah, komi Allah. Kafiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke zamanin manzo Allah, annabi yace kawai ku hudu la ilaha illallah suka ki hudi, sun san in suka hude ta to aikin su sai ya fasarta, sun san in suka hude ta ba za su je wajen malamin tsubbu, ba za su je wajen boka, ba za su bi wani shirka a boye, sun sani. Amma suka ka san mu yanzu namu sai su hudu la ilaha illallah kuma su a boye su rika zuwa wajen mushrike. To na zamanin annabi wallahi ta suka kawai ku sa hudi ba, dan sun san in suka hude ta ba yanda za a yi ko a boye su je wajen boka. Shi da yace sun san in ka hude ta an kare su hudi da baka ma a boye ba, su je su yi abun a boye ba su yi ba. To mu namu sai su hudi a baka a boye kuma kai wani a zahiri ma zai je wajen boka. Ina fata ku. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, sun san in ka hude wannan kalmai ka kafirce ma duk abin da ake bautawa ba Allah ba, ba ruwanka da shi. Wal bara'atu minhu, kafaranta da shi. Fa innahu lamma qala lahum, lokacin da annabi ya ce qulu, ku ce la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah, qalu sai suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Yanzu aja'ala al-alihata sai ka sanya Allah ilahan wahida, abun bauta daya, inna hadha la shay'un ujab, suka ce wannan abun mamaki ne. Yau muka wadi la ilaha illallah kenan, ba wanda za mu kira, ba ma kirayen lata ba, kuma kirayen uzza ba, kuma je bojon boka, kuma je bojon malamin tsubu, kuma yi baka za. Sai suka ki hudi a baki, sun san in suka hude ta an tsare su ba yanda za a yi su wata shirka ko karama ce. To amma mu namu yanzu sai su hada kuma su rika shirka. Ko mun fahimta? Fa idza arabta, in ka sani anna al-juhala al-kuffar, jahilai kafirai, ya'rifuna zalik, sun san wannan ma'anai. Fal ajabu, mamaki, min manyati il islam, ga wanda a yau yake da'awar musulunci, huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al kalima, amma bai san fassarar wannan kalma. wallahi da yawa suna wadin la ilaha illallah kuma suna aikata abinda la ilaha illallah ba haka ba ta umarce su. In ka ce la ilaha nafiyun ne, ka kore duk wani abu na bauta in ba Allah ba. Ya kace illallah isbatun, ka tabbatar bauta Allah shi kadai, ba a neman taimakon kowa sai Allah ko na annabi Muhammad, ba a neman taimakon Allah. Shi ma annabi a wajen wa yake neman taimako? A wajen. To abun mamaki, yau ga wani malami ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah, amma an zo ana ta haushi ana ta hauka, ya za a ce ba a neman taimakon kowa, ba a neman taimakon annabi? Yo la ilaha illallah abinda tafasarta kenan, ba a neman taimakon har annabi. Nawa ake nema? Na Allah kadai. Shi ma annabi wajen wa yake neman taimako? To annaba dukan su wajen wa suke neman taimako? Annabi Ibrahim da ya hada matsala me yace? Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya ishe ni, ko ya ce na ishi kaina? Eh, annabi Muhammad a yakin Badar, inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Annabi hadda shi yawa da wannan kalmar, ce hasbunallahu, Allah ya ishe mu, ya ce ni na isa. Ina fata ku a wajen wa yake ne mutum? To kuma kai yake ce ana neman taimako ga Allah, kuma kai ka sha? Ina fata ku fal ajabu mamaki man yadi al-islam, wanda yake da'awar musulunci, huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-karma, amma bai san ba fassara wannan karma. Ma arrafu juhalul kufar, yadda kafirai ma jahilai suka san fassara, bal barre yazunnu suna zato anna zalika huwa talaffuz bi hurufiha, kawai wani zato yake kawai kace la ilaha illallah shikenan, a'a min gairi itiqadul qalb, ba tare da kuduri na zuci ba, li shay'in min al-ma'ani, da wani abu na ma'anoni, wal haziqu minhum, mai hankali a cikin su, yazunnu yana zato anna ma'anaha, ma'anatta la yakhluqu, ba mai halitta, wala yarzuqu, ba mai arzutawa, illa Allah sai Allah, wala yudabbiru, ba mai zartar da lamarka, wala yudabbiru al-amr, ba mai zartar da lamarka a ka sanyi a ka dari, illa Allah sai Allah, ba mai halitta sai Allah, ba mai arzuta sai Allah, ba mai badawa sai Allah. To kuma babu wanda ya cancanta bautawa sai Allah. Ashe in ka yarda, inda yanzu za a tambaye ka, wahalici sama Allah, wahalici ƙasa Allah, wa yake saukar ruwa daga sama Allah, wahalice ni Allah, wahalice ka Allah, wa yake arzuta Allah, wa yake bada numfashi Allah, wa yake kaza Allah. To duk in ka yarda Allah kaɗai yake wannan, to hallo shi kaɗai ya kamata a bautawa. Tunda wani ba zai shigo ba ka ce shi ya halitta sama, ko da shi aka halitta sama aka ya taimaka ma Allah, babu. Ma ashahaduhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakizul mudabbirina adubba. Allah ya ce buku na lokacin da yake halitta sama da ƙasa, babba kai lokacin da yake halitta ka magana barka Allah kadai ya gani. To tunda shi kadai ya komi, to shi kadai za a bauta shi kadai. Subhanahu ba kiran kowa sai shi. Fala khaira fi rajulin juhalul kufar, babu alheri cikin mutun jahili kafirai, jahilan kafirai, a alamu minhum bi ma'ana, wanda ya san ma'anan la ilaha illallah, ya san kafiri jahili ya san ma'anan la ilaha illallah. In an ce la ilaha illallah, ba wanda za a kira, ba wajen wanda za a je wani yanda ya taimako. To jahili kafirai ya san wannan, ina mamakin kai musulmi wai ka san la ilaha illallah kuma wai ka rika zuwa wajen wani, ka rika bautawa wani, ka rika kiran shehu? Mu da azandar akwai wani kabari a daidai wajen wannan kin nan, eh aje a rika bada kuɗi na shehunne ne, a zuba kuɗi a ce shehu ni ma na zo kullum ina ka kuɗi na, wallahi a taimake ni, aihuwa nake so. Kwanan can ne aka rushe, kawai in an zuba kuɗi akwai masu zuwa da dare. Mala ya ce iza arafta, idan ka san, ma zakartu laka, abinda na zakkara ma, ma'rifatul qalb, sani na zuci, wa arafta shirka, ka san shirka, billahi shirka ga Allah, allazi wanda qala Allahu fi, wanda Allah ya faɗa cikinta, inna Allah lalle Allah, la yaghfiru bi ghafara, an yushrika bi, ga wanda ya shirka da shi, wa yaghfiru ma duna zalika, amma Allah yana gafarta duk abinda bai kai shirka ba, liman yasha'u, ga wanda ya so.
duk zinihin da kake duk yawan shi in ka mutu baka tuba ba in dai babu shirka in Allah ya ga dama sai ya gafarta amma in dai shirka ce kake to Allah ya yanke kauna cewa ba zai gafarta ba inna Allah la yaghfiru bai gafara an yi shirka bi wannan malumai suka ce a an nakira ce sai aka nakira an yi shirka bihi ba aka ba ma'arifa malumai suka ce shi kuma an nakira tufi siyaqin nafi tufidul umur anahu an nakira tu in aka nakira fi siyaqin umum a cikin siyaqi na kore abu a gaba daya tufidul umum yana gama gaba daya ne yana bada fa'ida gaba daya shirka koma karama ce bai gafara an nakira tufi siyaqin nafi tufidul umum nakira cikin siyaqi na kore abu to tana fa'idantar gaba daya da shirka karama da babba da tsatsakiya da karamar karama wallahi Allah in ka mutu kana shirka Allah bai gafara kawai dan jahannama ne kai wani yazo ya nema ma gafara ma yayi lahi a wajen Allah yace Allah gafarta ma wannan ban Allah da ya mutu in dai shirka ce yake to kai da ka nema mai gafara kai lahi ina fata ku ka malai yace wa arabta sai ka sani din Allah addinin Allah allazi arsala bihi ar-rusul wanda Allah ya turo manzanni min awwalihim tun daga farkon su ila akhirihim hayya zuwa karshen su allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dina siwa wanda Allah bai amsar addinin wani in yayi wannan in ba musulunci ba kenan duk wani addini da zaka yi in ba musulunci bane a aikin manzanni yi wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasiri duk wanda ya nihi wani addini ba musulunci ba Allah bai amsa inna dina inda Allah addini a wajen Allah musulunci addinin da Allah ya cike mu addini da shi shine musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina addinin annabawa gaba ɗaya kaf musulunci annabi ibrahim musulunci wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim da annabi ibrahim da annabi isma'il musulunci suka annabi yaquba da diyan shi wa iz hadara yaqubal maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu la a'budu ilahaka wa ila abaika ibrahima wa isma'ila wa isaaka ilahan wahida wa nanu lahu muslimun addinin ka annaba gaba dai ka musulunci annabi yusuf ma musulunci rabbi kad ataitani min almulki wa 'allamtani min tawil alahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi musa ma musulunci وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمون النبي نوح كو النبي نوح كو النبي لوط النبي نوح فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين da aka zo tsirar da annabi nuhu da mutanen shi sai musulmi aka tsira kenan shi ma annabi nuhu yayi musulmi annabi isa ma wanda ake yesu yesu sunanka da dadi musulunci shi bai falamma ahassa isa minhumul kubra qala man ansari illa la qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi annana muslimun ina fata ku annabi sulaimana sulaimana dan dauda shi ma musulunci me yace allah ta'alu alayya watuni قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني wannan wasika ta annabi sulaiman yace kar ku zo mini hikuna musul matar da ya armawa da ita sarauta wannan wanda za da karshe ita ma balkisa wanda ake cewa balkisa ko wanda nassin da yake ake cewa balkisa hadisi bai inganta ba israilas ita daga karshe mai ta ce qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin ita ma bi dai musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimun. Allah kuma mu ma ce ai kan mu yarda mu mutu muna musulmai. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuma Allah ya umarce mu su ga musulunci gaba daya. Ya ayyuhal ladina amanu dukhulu bisilmika fa kai aljannu ma akwai wanda sun yi musulunci akwai. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasiduna faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasiduna fa kanu li jahannama hadaba. Musulunci shi kadai ne addini. Inna dina indallahi addini a wajen Allah. Allah bai san wani addinin buda ba shi ba addini bane. Addinin kristiyanace ba addini bane. Addinin buzanci ba a addinin musulunci al-islam. A ranar kiyama sallah za ta zo sai ta ce sallah ni ce sallah sai Allah ya ce sai sallah ne to a dakata a can. Azumi yazo ya ce ni ne wa azumi Ramadan wa Allah ya ce sai Ramadan ne to a tsaya daga can. Sai Hajji yazo ya ce ni ne Hajji aikin Hajji sai Allah ya ce sai Hajji ne a tsaya daga can. Zumunci yazo ya ce ni ne zumunci Allah ya ce sai zumunci ne a dakata a can. Sai daga karshe sai musulunci yazo ya ce ni ne musulunci sai Allah ya ce kai musulunci da kai ne nake amsar dukkan wancan ibadodin hallo da kai ne nake maidawa. Ma'ana sallar da kai in kai ba musulmi bane aikin banza kai. Azumin da kai in kai ba musulmi bane aikin banza aikin babangi ba kai. Aiki haji zakka duk abin da kai in baka shiga ba musulunci aikin banza. Kenan ashe musulunci al-islam sai an shiga ake dukkan ayyuka. Kamar passport ne da visa baka samun visa he kan shi garanti gare. Passport ne da visa baka samun visa sai kana da passport. Yanzu inda zaka je ambassador ta kaza kace a baka visa ya ce ina passport in dai baka passport baka samun visa ba. Amma in kana da passport tabbas zaka iya samun. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum wa in tu'minu billahi wa rasulihi la yalitukum min amalikum shay'a. Larabawa kawai suka zo suna mun yi imani. Allah ya ce qul lam tu'minu bi imani walakin qulu aslamna sai dai ku ce kun shiga musulunci. Yanzu aka fara. Yanzu kun samu passport. Yanzu kun iya samun visa. Yanzu daga baya ne za ku samu visa. Yanzu kun shiga musulunci amma imani ba ku yi ba amma kun shiga musulunci. Dalilin musulunci ya ku sami imani. Dalilin passport ya ku sami visa. Duk aikin da kai na musulunci in dai baka musulunci baka shiga musulunci baka yi ba komai a wajen Allah. Allah bai so. Ina fata mu. To kenan shine mallam yace fal ajabu mimman yaddi al-islam. Mamaki ga wanda yake da'awar musulunci. Ko mun wuce shi fala kai rafi rajulin juhal babu alheri ka shi ma mun wuce shi wa arabta sai ka sani dinallahi addinin Allah allazi arsala bihi ar-rusul wanda Allah ya turo manzanni min awwalihim tun daga farkon su ila akhirihim har zuwa karshe allazi la yaqbalu Allahu min ahadi dinin siwa wanda Allah bai amsar wani addini ko bai amsar wani aiki in ba ka yi shi ba cikin addinin musulunci. Wa arabta sai ka sani ma asba ghaliban nas a yau abinda mafi yawan mutane suka waye gari fi cikin shi minan jahal na jahilci bi haza da wannan. Sai kaga mutum ya ci wa dir kalmar la ilaha illallah amma yana warware ta a aiki shi. In ka mai magana sai ya ce na hadi kalmar la ilaha illallah na hadi kalmar shahada kuma ya je wajen boka to ai aiki shi yana nuna ya warware ni ya warware la ilaha illallah idza la ilaha illallah kama alwallahi tana warware ya kama yadda alwallahi kake warware. Yace mallai ce to a fada ka fa'ida te ni wannan abin zai baka fa'ida. Al'ula na farko al-farhu bi fadlillah sai mai horin ciki da falala Allah wa rahmatihi da rahmar Allah. To me falala Allah anan musulunci wa rahmatihi rahmar Allah mine ne? Ina fata mu al-Qur'ani malaman tafsiri gaba daya abinda suka fasarta falala Allah musulunci rahmar Allah al-Qur'ani. Kaga wannan bi bamba da kamar su kama kala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa cikin suratu Yunus قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون الله ce kulce da su bi fadlillahi da falala Allah huwa al-islam wa bi rahmatihi al-qur'an fa bi zalika falyafrahu da wannan za ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una wannan shine hidin duk abin da za ku tattara ka san wannan ayar da fasarta ta da ake yi har dahir bauci abin da ya fara fasarta ta sai yace qul bi fadlillahi Allah yace da falala Allah sai yace aihuwa annabu ma maulidi kenan da wannan ayar da an sha fasarta ta da cewa ayar maulidi ce ni kaina an kiraye ni maulidi na fasarta wannan ayar da maulidi kafin in gane kuma na tuba ita kai na kawo na ce Allah ya ce qul bi fadlillahi ka ce da falala Allah huwa shine maulidi wa bi rahmatihi aihuwa annabu muhammad sai muka fake muka ce ai wannan ana ne maulidi kun ga ayar maulidi kuna cewa babu ayar da za a yi maulidi to ga ta falala Allah ana ne aihuwa annabu muhammad wa bi rahmatihi qur'ani to da wannan za mu fa bi zalika falyafrahu dan wannan sai ku yi farin ciki maulidi ya zo a yi farin ciki ashe ƙarya ce duk ƙarya ce aka shara mana mu ma muka shara ma mutane daga ƙarshe kuma muka tuba mun ji maulidi mala amma mun tuba da muka gane ƙarya ce wallahi maulidi babu shi ina fata mun fahimta lai kowa kullum da adam khata'u wa khairul qata'ina tawabi kowanne da adam mai kuskure da ka taso baka fahimta ba ana yi gida da kakanni iyaye da kakanni kowace unguwa ina fata ku amma dan Allah ai ya ishe mu hankali abinda da ake yi na maulidi yanzu ana yi da ruwan ma da ake da ana yanzu kullun maulidi me yake rage yake saboda ba addini ba wallahi kullun rage abinda annabi bai zo ba sahabbai bai zo ba tabi'an bai zo maulidi ba a san shi wani da shekara 100 ko wani sarki ba ba malami ba yace ya kamata a rika horin ciki da aiwa annabi da Allah ya hauka to ai annabi ya yi kasanin addini sahabbai sun yi kasanin addini duk su girgiro ba he kai annabi bai yi ba sahabbai kai annabi da sahabbai kalmar maulidi ma ba su santa ba tabi'ai kalmar ta maulidi ba su santa ba duk daga baya wani da aka tambaye shi wai me yasa shehu ne kuke maulidi yace ai annabi ma yayi aka ce annabi ya yace yi ya aka yi ya ce wa ai dan litinin sai ya azumi aka tambaye shi me yasa yake azumi ranar litinin ya ce dan aihuwa ta ina farin ciki da arahe yaukwara ka zo to kai ma ya karkami ina ba ta mai wannan taron da aikin banza da za a zo a yi wani ya karanta shiriniya kuma inda za ka san maulidi ba gaskiya ba ne waɗansu abinda za su yi daban waɗansu shiriniya waɗansu qur'ani waɗansu za a zo a yi alburda waɗansu wake kai har ma akwai wanda maulidin katon guri ne kamar nan kawai samari sun jagen labiya kawai sai a zo ana la ilaha illallah sai wani ya bari sama sai haɗu wani son annabi ne ya wani ciki sun yi jibi suna haɗuwa waɗansu su ji ciwo ana an jeru waɗansu kuma an jeru ana buga wannan ana haka kowa da nashi shi zai nuna ma ba addini ba inda addini ne abu dai zai yanzu kamsu salawatu yanda ake yin ta nan in ka je America ma in ka je Saudiya ma in zaka shiga ban daki zaka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wallahi in ka je Saudiya wani in zai shiga ban daki haka kalmar daya ce in zaka ci abinci zaka ce bismillah in ka yi da ka ce alhamdulillah da yau zaka je Qatar in ka ga wani musulmi zai ci abinci abin da zai faɗa bismillah in ya kare alhamdulillah addini abu ne amma duk wannan ba addini bane maulidi shirme babu shi ya addini wallahi babu shi kawai ciwa-ciwa ce ina fata ku fahimta ashe wannan ayo ba ayo maulidi ba ce wani da aka tike shi sai ya ce muna da ayo maulidi sai ka aya da take cikin suratu maryam inda Allah ya subhanahu wataala annabi Isa yake cewa qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubaraka aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu sai ce mawlud yawma wulidtu mawludu yawma wulidtu maulidi kenan sai ya ce ana muka samu maulidi tun ayat tana magana da annabi Isa kai kuma ana magana da annabi Muhammad ina bazan ku kuma annabi Isa ko Krista da suke wannan murna aihuwar shi annabi Isa bai umarce su ba kuma bai yi ba shi ma bai yi ba Krista ne kawai duk shekara su yi ta shirman su to sai aka ce a tunda Krista tana yi mu ma mu riga ba annabi Muhammad kenan kun yi koyi da su ba ta'uzu billahi min shaitani anarke kuma annabi ta yi kalaful yahudu wan nasara ku saba ma yahudu da nasara in su sun yi gaba su yi yamma ina ba zan bayyana duk abin da ku ya kamata su yi koyi da ku ba ku za ku yi koyi da su ku da addinin musulunci yake da gata shi yake da komi babu abin da babu a addinin musulunci ba abin da babu shi yasa ko da shari'ar musulunci za a yi da komi akwai a Qur'ani amma akwai constitution akwai abin da babu sai an yi wani abin sai a ce to a leka constitution in aka leka sai a ce ai ba a faɗe shi ba yo daman tsari ne na dan adam ba hukunci mai san wani abin sai an yi ne daga baya ya ce to yanzu a sa shi cikin constitution wani mutum wani je ya saci akuya sai aka kai shi kaso to za a mai shari'a sai juji ya kira shi sai ya ce to ya ne ya ce a yanzu kafin a mai shari'a sai wani ya ba shi shawara a cikin gidan kaso sai ya ce in juji ya kira ka zai ma shari'a ai kai sata akuya ce kai to abinka mai sauki akwai wani abu da babu shi a constitution bari wani baki shi sata akuya akwai shi a cikin constitution in ka saci akuya ko tukunya da akuya ya ce to amma in ka je juji ya kira ka ya sa ka gaba ce ba satar ta bace kai gwabro ne sai ka je ka nemi akuya nan ne aka ce hai aka ma ihun barawo kai kuma ba sata ta bace ka je zuwa ne kai juji ya sa shi gaba ya ce to kai ne aka ce ka je sata akuya ko ya ce a wallahi ba sata ba ta bace gwabranci ne juji ya leka kwanjisiyo ya dauko tun daga farko a karshe ya leka ya ga babu inda aka ce in an nemi akuya ga yadda za a ma mutum amma akwai in sata ce ya leka ya gani ya ce ka babu ya ce kai tashi da yi a kwanjisiyo babu babu wani abu kwanjisiyo amma a Qur'ani ne ba kun wannan kin nema kai akwai a Qur'ani akwai yadda za a yi da kai in miye kai akwai yadda za a yi amma a constitution abu da yawa ba kwanan ci aka yi wata shari'a a Nigeria wani gwamna yana neman gwamna shi da wayansu shi ya ci gwamna to ran da ya ci kuma Allah ya mai wadi ya Allah ya mai wadi ya mutu kuma gashi shi ne ya ci gwamna shi kuma bai hau ba a nada shi ba barantana a ce mataimakin shi ya hau aka dauko article ake ta bincike ai ba a rubuta ba yo ai su musu ba haka zai wakana to ya zai wancan za a ba shi wanda bai ci ba ko aka yi ta shara aka ce ai yanzu dole hari ya saki da yanzu dan Allah wannan hawa ba shi ya kwanta saboda tsari ne dan adam amma inda Qur'ani ne in aka yi kaza da akwai yanda zai a addinin musulunci ba abin da ba ina fata mu dan na nuna mana cewa mu a musulunci komai akwai in mi kai akwai shahadi akwai shi a Qur'ani akwai shi a hadisi amma sun tura masu jan kunne da idan musa da mabiyan shi da mabiyan su da masu tsara duk abin da dan adam ne zai tsara wallahi sai ka samu akwai tasgaro akwai ragewa akwai naqas amma Allah babu wani tasgaro babu naqas al'amarin shi komai abu ma farradna fil kitabi mi shi Allah ce komai bu mu rage mu komai abu ina fata ku shi wannan ayat qul bi fadlillahi kace da falala Allah musulunci wa bi rahmatihi alqur'ani rahmar Allah saboda qur'ani rahmar ina fata mu yanzu inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira fa bi zalika falyafrahu da wannan dalilin musulunci da qur'ani ku yi warin ciki huwa khairun mimma yajma'un da musulunci da Qur'ani yayi muku duk abin da kuke tara a duniya da fata mu bai malam sai yace wa afadaka aida kuma zai baka fa'ida ta biyu al-khawf al-azim tsoro mai girma kaka ji tsoron kowa sai Allah kaka ji kuma kowa Allah kawai kamata ka ji Allah ya ce fala takashahu wa khashawni in kuntum mu'minin fala takahuhu wa kahuni. Allah ya ce kakku ji tsoro allazina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Masu isar da sakon Allah, masu jin tsoron Allah, ba su jin tsoron kowa sai Allah. Kaka ji tsoron kowa, kaka ji kuma kowa inda wajen yada addinin Allah. Kaka ji tsoron zargin mai zargi, kaka ji tsoron gutsuru-tsoma mai gutsuru-tsoma, kaka ji tsoron kutufulfulkin mai kutufulful, kaka ji tsoron kinibi mai kinibi, kaka ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka mala yace kai idza arabta in ka sani anna al-insana shi mutum yakfuru bi kalimatin yana iya zama kafiri da kalma yukhrijuha min lisani da yahuddo ta daga baki. Yanzu yau sai kai wata kalma daya a yanzu ka zama kafiri qad yaquluha wa huwa jahil. Wani kuma yana faɗan wannan kalma wallahi jahili ne. Akwai mai faɗan wannan? Yanzu in kace ana neman taimakon annabi wallahi wannan kalma ne. Yo ba an neman na kowa sai na Allah. Sai kace ana iya neman dan na annabi. Kenan kama Allah ne. Kishiya. Fala yuzaru bil jahil. Shi kuma Allah bai baka hamzari da jahilci kace ai ban yi ba ilimi ne ban sani ba. Annabi ta yi ku nemi ilimi. Ina fata ku kai kuma kake nema sai kace a ai ni jahili ne ban sani ba. Allah ba a gemai da uzurin jahilci. Bai amsa. Kuskure ne Allah yana baka uzuri. Mantuwa Allah ya amma jahilci kace ai to ai Allah ya ce ka nemi ilimi. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Sai da aka fara gabatar da ilimi sannan aka gabatar da la ilaha illallah. Duk girman la ilaha saboda in baka yi ba ilimin yin zama la ilaha illallah warware ta zaka. Kuma a duk lokacin da aka ce ilimi mun fahimci wani abu ana ne ilimi ne. A ba ka ce ba ai na san geography mu mun yi lakwal. Mun yi lakwal mun yi jami'a. Ai zaka a jami'a muke mu ne masu warware kaza. Ga university muke. Mun san geography, mun san mathematics, mun san physics chemi, mun san histoire geo. Ba kai ba masani ba. Wallahi nan ba masani. Masani wanda zai ce qala Allahu qala Rasul. Kullul ulumi siwal Qur'an mushgilatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din. Al-ilmu ma qala fihi haddathna kuma siwa zalika fa waswasa shayatin. Dukkan ilimi in ba Qur'ani da hadisi bane aikin banza. Illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din. Al-ilmu ma qala fihi haddathna. Ilimi ne za a ce haddathna. Ba wai a ce wai Bush ya ce. Makuran ya ce. A ce Anthony Zilli ya ce wai. Ina fata ku yau da. Allah ya ce Annabi Muhammad ya ce shine ilimi. Kuma siwa zalika fa waswasa shayatin. Duk in ba wannan bane waswasi ne na shaytan. Irin su filo filozofi irin su yasuwar jeho yasuwar wai labari ne aikin banza ne geography labarin duniya yo labarin duniya yana Qur'ani shi labarin duniya da zahira ba zai baka shi Qur'ani amma yanzu daga an bude daga ka bude tasha America ko kuma BBC London ko kuma Jamus sai ka yi ce labarin duniya to ina labarin lahira sai ya zama su fara in kana san labarin duniya da lahira zo Qur'ani ya baka labarin duniya da lahira ina fata mu wa kad yaquluha wa yasma wani ma yana fadatta huwa yazannu kuma yazullu yana zato anna taqarrubu ila Allah ta'ala wai shi zato yake za ta kusantar da shi zuwa ga Allah kama zannan mushrikuna kama yanda mushrikai suke zato kususan barantana ma in alhamaka Allah. Idan Allah ya baka ilhama ma qassa an qaumi Musa abinda ya bada kissa game da mutanen annabi Musa ma salahihim tare da gyaran su wa ilmihim da ilmin su annahum atahu suka zo wajen annabi Musa mutanen annabi Musa qa'ilina suna ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha annabi Musa mu ma sanya mu wani Allah na irjans kamar yanda mushrikai suke da Allah na irjans قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وبادل ما كانوا يعملون مشركين النبي موسى كن سان شينه da shi da mutanen shi fir'auna ya biyo su zai kashe su suka huta daga misra za su tafi palestine sun zo furancar kin daga Misira zuwa Palestine ruwa ya rihe baiwa su wuce mutanen Annabi Musa suka leka baya suka ga Fir'aun da mutanen shi su kuma Fir'aun da mutanen shi suka kama mutanen Annabi Musa da haccin ya ce su saboda yawan su Annabi Musa mutanen shi suka ce inna la mudrakun kai yau za a riske ku gaba ruwa baya Fir'aun gaba kura su baya sayaki inna la mudrakun wallahi an riske ku kala kalla Annabi Musa ya ce ko da inna mai rabbi sai hadi taimakon ubangiji zai yana taimake yana tare da zai shirye Allah ce sai ya ce ma Annabi Musa wa auhayna ila Musa an nadrib bi asakal bahr fam falaka fakana kullu firqin ka dau da lazi Allah ya ce ma Annabi Musa dauki sandanka ka bugi teku kawai sandan ya dauka ya bugi teku sai ga hanya express tun tun daga Misra har Palestine kwalta kai ka ce eh kuma ga haka in kai taba nan ruwa ne in ka taba nan ruwa Annabi Musa ya shiga suna tahiya suna tahiya suna tahiya Annabi Musa mutanen su na karshe ya huta shi kuma Fir'auna shi ma ya shigo na farkon su bai fara huta ba na karshen su kuma yayi ya shigo sun zo tsaka sai Allah ya ce teku haɗi sai ta haɗi Fir'auna wai da yaga wai ba sarki sai Allah amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il ni ma na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani an na yi imani da la'allan Annabi Musa da mutanen banu isra'ilawa Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin yanzu ne zaka yi imani ba da ake cewa ba wai ya ce la ilaha zai ce illallah sai wa mala'ika dauko laka sai caba mai sai ce laka ƙarya ce wannan laka yo laka annabi Fir'auna lokacin da ai ba Hausa bace laka kuma da Larabci ba sunan talaka ba ashe ya hudu la ilaha illallah sai dai amfani ne fata mai a lokacin da yayin da yaga ba sarki sai Allah annabi da man cewa innallahi yaqbulu tawbatal abd ma lam yughargir Allah yana amsa tubar bawa in bai zo gargara ba in yayin da kaga sarki sai ba sarki sai Allah ta tuba kaga mala'ikan mutuwa sannan kai a baka fata musu innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu allahu alayhi wa kana allahu aliman hakima amma wa laysat tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu an shine shi ma Allah yace al'ana qala inni tubtu an wa lil ladina yamutuna hum kuffar to wannan su suke mutuwa suna ka ina fata an fahimta to mutanen Annabi Musa yanzu kaga a gaban su aka keta teku suka lallaka amma wai da suka je wani guri sai suka ga mushrikai sun zauna suna ya sanamu ya sanamu ya gum ya gum su ma sai suka ce Annabi Musa ij'alna ilaha mu ma a sanya mu wani Allah mana kamar da mu aliya kamar yadda wannan mushrikan suke da Allah mu ma a sanya mu Allah wanda irjan su zamu rika kiran shi yadda irin mushrikai suke Annabi Musa ya ce innakum qauman tajahaluna ku jahilin amma sai dai malamai suka ce na'am sai dai malamai suka ce ba a sanya musu ba su yi shirka ba sun wada amma Annabi Musa bai sanya musu ba to wannan ba ana ne ba sun yi shirka sun nema amma sun yi jahilci amma daga baya suka tuba mutanen Annabi Musa to ina ga lokaci yayi sakan ta yi sura minti 10 abinda duk muka wada daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka